farazan sako suran wahidin walina mai bada arziki a harin zalla wahidina ka taimake ni sarki Allah ba mallaki na dan waya biyina na wazirin jarumina
latan barin ka gurzo wazirin faki mai takama da yin Allah Ahmad Rufa'i
ku bani tambari na sarauta na gaida yiwa ka jaro mun sarakai mai kyauta ta wa kowa jin jani dan Rufa'i wazirin gaida yirma kai waziri ya zamo
Wazirin faki mai takama da yin
wata bar alkhairi yau a baya bayan ki ta yi kyau yau ga arziki a fili Allah ya miki saka muku da tanadi mai girma
Mi martaba na CL ya gana go